Al'ummar garin Haifan da ke karamar hukumar Barikin Ladi a nan jihar Plateau sun zargi jami'an tsaro da kisan mata biyu a garin na Haifan. Lamarin ya auku ne jiya bayan hatsaniya da ta tashi tsakanin mazauna garin na Haifan da jami'an sojoji, yayin da sojojin suka nemi kafa shingensu don binciken matafiya a kan hanya. A cewar wani mazaunin garin na Haifan, Rong Tengom, al'ummar garin sun nuna bijirewansu ne da canja shingen 'yan sandan kwantar da tarzoma da aka fi sani da Mopol da jami'an sojoji.
Mu 'yan Haifan muna zama, hega sojoji suka zo da Hilux guda biyar da Amotka ɗaya, wai su sun zo akan za su sa roadblock a wajen. Sai mutane suka ce musu akan su kan sun so wannan checkpoint na Mopo din, ba sa son wani checkpoint na sojoji a wajen. Ana cikin hayaniya kenan sai sojojin suka fara harbi suna dukan wa'yansu matasa. To a garin mutane suna guduwa sai suna bin su. Suka harbi wata mata a gaban shago da tana guduwa ta je ta buya, tana nan da yaro a baya, aka harbe ta, ta mutu nan da nan. To wata mata kuma ta fito daga gidanta kenan ta ga ko me yake faruwa, sai ita ma aka harbe ta a gaban kofan gidanta. Ita kan bata mutu a wajen ba, ana tafiya da ita zuwa asibiti ta mutu a hanya.
To amma mutanen ku sun iya tambayan sojojin me yasa suke so su sa wannan roadblock in aurin?
Su dai sun ce wai akan wai an turo su ne daga gaba akan su zo su sa roadblock din. Sarkin mu bai sani ba, wa'anda suke wakiltan mu a kananan hukumomi ba su sani ba, ba wanda dai ya sani. Mu dai mun gansu da safe ne kawai suka zo. Jiya da yamma a karfe 7, misalin karfe 7, mutane biyu suna siye sai aka harbe su. Mota ne wai na wucewa, sai suka ji harbi daga gwaje har ya kai ga rasa ran mutane guda biyu. A wannan ya nuna mana akan dama dai akwai wani manufa da sojojin suka zo da shi. Mutane hudu kenan dai, wa'anda kuma aka ji masu ciwo rauni dai suna nan guda biyu.
To amma yanzu wani hali yake ciki a wannan yanki na Haifan?
To mutane dai kowa dai ya kwantar da hankalin shi.
Rong Tengon kenan wani mazaunin garin Haifan a karamar hukumar Barikin Ladi. Kakakin rundunar tsaro na Special Task Force a nan jihar Plateau, Captain Ikedi Chiweha, ya karyata batun cewa sojoji ne suka kashe matan biyu.
It's not true that personnel went out to shoot or kill anybody in the Haifan general area.
Captain Iweha ya ce biyo bayan umarni daga shalkwatan rundunar tsaro kan yin garan bawulo cingaye da jami'ansu a yankuna da suka ga ya dace, ya sanya jami'an tsaron daukan matakin sa shinge a mahadar Mangu, Bauchi da Fandadi.
This group of men organized women and youth to protest and disrupt the activity of personnel who were there to adjust this checkpoint.
Yace wasu gungun mutane suka hado kan matasa da mata su yi zanga-zanga don hana kafa shinge a mahadar Haifan, lamarin da ya kai har suka rika jifan sojoji da duwatsu da wasu makamai masu hadari suka kuma rusa shingen. Captain Iweha ya ce mutanen sun kuma tare hanya suka rika kone tayoyi suna jifan motocin jama'a. Ya ce a yunkurin hana tarzoma jami'in soja ɗaya ya samu rauni. Captain Iweha ya kuma buƙaci jama'a da su bi matakan da suka dace wajen bayyana rashin jin daɗinsu a duk lokacin da suke da korafi maimakon ɗaukan doka a hannunsu. Jami'in tsaron ya kuma ce ba su kama kowa ba kan lamarin, sai dai suna kan bincike don bankaɗo waɗanda suka aikata harbin da ɗaukan matakin da ya dace. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.